Saka mai wuya.
Sunana Honorable Abdulla Haruna Rinka, dan majalisa mai wakilcin karamar hukumar Safana. Yanayin dai da muke ciki yanzu sai dai mu yi addu'a domin mu abin ya yi da tabarbarewa musamman Safana ta Arewa. Kusan yanzu abin ya zama ruwan dare kullun ne, yau gobe jibi, babu ranar da ainihin su wa'annan ƴan ta'addan ba su shigowa ko dai su dauki dabbobi ko kuma su dauki mutane.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a nan sabon shiri na tsakar mai wuya, shirin da a yau zai juya akalarsa zuwa ga harkokin rashin tsaro da ake ci gaba da fuskanta a wasu jihohin Najeriya, musamman jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Muna magana jihohi kamar na Katsina da Zamfara da kuma jihar Sokoto, wanda akan haka ne wakilinmu da ke can Katsina Sani Shu'abu na Malumfashi ya gayyato mana shugaban jam'iyyar APC da kuma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Katsina din domin duba yadda wannan abu ya shafi ita Katsina da kuma makwabtanta. To Sani, bismillah.
Jama'a assalamu alaikum, kuma barkamu da warhaka. Ga mu a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau za mu duba al'amuran tsaro ne da ya addabi Najeriya, musamman arewaci. A arewacin ma, idan ka cire jihar Borno ya arewa maso gabas, idan ka cire ta, to babu jihar da take bi mata wajen rigingimu na harhare da 'yan bindiga ke yi ba kakkautawa. Hakan ya sanya muka samu jigoyi 50 dattawa guda biyu, wato mai girma chairman na APC
C2S C2 maslaha,
sai kuma mai girma shugaban jam'iyyar PDP a jihar Katsina
Salisu Yusuf Majigiri.
Zakai abinda muke son mu diba kamar yadda shimfiɗa ya zo shine batun tsaro. Al'amuran nan ana ta fama da su tun 'yan shekarun baya haka. Shin ya aka yi wannan al'amari ya kawo har ya zuwa wannan lokaci ana ta fama da shi? Bari in fara da jam'iyya da ke shugabanci a jihar Tukuna, Chairman Idris.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To malam Sani, da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana wannan saduwa a wannan farfajiya mai albarka. Muna addu'a Allah ya sa duk abin da zamu tattauna nan gurin ya zama alkhairi, kuma ya zama hanyoyi ne zamu gano waɗanda za su ƙara taimaka mu hukumomi wajen dakile wannan matsala wanda muka gada. Ishu din maganar tsaro, kamar yadda ka sani, ba wani abu ne wanda aka fara shi jiya ko shekarun jiya. Wani abu ne wanda jam'iyyar ta APC mai albarka ta gada daga wurin tsohuwar jam'iyya mai mulki, jam'iyyar PDP. Sanin kowa ne a ƙasar nan an wayi gari maganar zuwa wurin ibada da musulmai da kiristoci ya ta'azzara. Sanin kowa ne a ƙasar nan an wayi gari duk inda zaka iske wata hukumar tsaro, na nufin hedkwata na 'yan sanda ko na sojoji, zaka iske ko dai an sa duro-duro an tara hanya ko an haƙa rami a gaban hedkwatan ta inda ba mai iya zuwa ya shiga sai da wannan protocol da aka tsara. Sanin kowa ne ƙasar nan an wayi gari duka in ka tattara hedkwatan duka da ake tinkaho da ita a kowace duniya ta tsaro shine hedkwatan ƙasa. An kai hari hedkwatan 'yan sandan Najeriya a Abuja. So wannan abubuwan da abubuwa da yawa ire-iren su wanda muke tunanin Allah ya kawo lokaci su ne suka kaddara ma jam'iyyar PDP faduwa zabe a 2014 zuwa 2015. Alhamdulillahi, duka wanda ya san yadda aka taho a lokacin, yadda ka fara ambaton jihar Maiduguri, mun san a lokacin akwai ƙananan hukumomi akalla guda 12 ko 13 kamar yadda ake cewa wanda suna hannun waɗannan mutane 'yan ta'adda. To amma cikin ikon Allah subhanahu wataala, yadda kasancewa yadda aka fuskanci ƙalubale musamman na tattalin arziki mu a nan Najeriya da kuma sauran duniya yadda muke ciki yanzu, shi mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari, wanda kowa ittifaki mutumin kirki ne salihin bawa, wannan ma ya sanya har shi ɗan Najeriya ya kwadaitu don ya zo ya taimake shi. Sai da ya amshi ƙasar nan babu wani abu bai ko bako, an san yadda ƙasar nan ta zo, kuma bakin ƙoƙari Allah ya taimaka ita ɓarnar da ake yi a lokacin, yanzu Allah ya taƙaita mana ita don mu ba mu ɗauka shi hidima ta tsaro wani abu ne wanda wani ke iya ƙirƙirowa ko a PDP Allah ne ya kawo. Amma dai muna fatan Allah subhanahu wataala nan gaba kaɗan, in Allah ya sanya mun samu yadda muke so, abinda aka yi cikin shekara 16 ana yi yanzu cikin shekara 5 an samu sauƙin abubuwan nan da yawa, kamar da kowa ya sani kace a rushe gidan nan yanzu cikin awa 5 ko awa 7 sai a rushe shi, amma kace kana son ka ƙara mai da ginin kila sai ka dauki akalla shekara 2. So muna sa ran Allah ya so ya yarda da addu'o'in da ake yi, in Allah ya yarda za mu samu sauƙin al'amura.
To bari mu dawo gare ka Chairman na PDP Honorable Salisu Yusuf Majigir.
Assalamu alaikum.
Alaikum.
Kamar yadda shugaban jami'ar APC mai mulkin jihar Katsina Mallam shi ta magana, wannan magana da yi ita ce ciwon mu, ita ce matsalar mu, ita ce kuma wadda ta hana jami'ar APC ta samu nasara kan abu da yawa. Dalili kullun cin tuwo suke da miyar bare, in ji Bahaushe. Kullun da sun tashi za su ce maka ai shekara kaza lokacin gwamnatin PDP ba tsaro ba kaza ba kaza ba kaza, sai su manta yau shekara ta 6 muke ciki ba PDP ke mulki ba, musamman a jihar Katsina jami'ar APC ita ke mulki. Mulkin nan da take kuma a majalisa 100% ita ke da kujerun majalisa, babu wata murya daya ta wata jami'a banda APC a majalisa. A wajen zartarwa inda gwamnati yake, ko irin dan SN nan naje kaso mun to ba a ba wata jami'a ba, na APC ne 100%. Saboda haka gabaki daya shekarun nan 6 da muke ciki yanzu da mulkin APC, to kar su manta kamar yadda yace gidan nan za a dau lokaci ba a gina shi ba, amma aka tashi rushe shi awoyi ne. Ka auna kaga kana rukun rayuwar al'ummar jihar Katsina wajen mutum miliyan 7 cikin shekara ta 6, kusan in tabbatar ma cewa kwanaki kadan ake tsallacewa a jihar Katsina ba a rasa rai ba ko ba a rasa dukiya ba a tsawon wannan lokaci. Kuma ina so in tunatar ma shugaban jami'ar APC na jihar Katsina cewa akwai bakin fuskoki na rashin tsaro wanda a gwamnatin PDP ba a san da su ba. A gwamnatin PDP an san sata shanu amma ba a san satan mutane ba. A yanzu ne aka zo da satan mutane a biya kuɗin fansa, wanda wannan abu ba karaman tashin abin tashin hankali bane. A halakar da rayukan jama'a, sannan a anshi dukiyarsu a talauta su, noman ma a hana su. Mu kuma nan jihar Katsina musamman kashi 90 da wani abu bisa 100 manoma ne. A ce ma ba zuwa gona, ba kiwo, ina magana ci gaba. So gwamnatin nan ta jam'iyyar APC kamar da nation fida shine a fahimci cewa shekaru na 6 kenan kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada, kuma gwamnatoci suka yi rantsuwa cewa za su kare abin da ke cikin kundin tsarin mulkin nan, cewa ainihin ita makasudin yin gwamnati ma shine a kare rayuka da dukiyar al'umma, sannan kuma da walwalarsu. Wannan walwalar fa wadda constitution ya magana ta kunshi kiwon lafiyarsu, yadda za su ci abinci, yadda za su yi karatu da sauran, sannan tsaron rayuka da dukiyoyin. A yau ba magana tsaron rayuka, ba magana tsaron dukiyoyin, ba jin dadin, ba walwalai. Saboda haka a takaice gwamnati ta gaza, kamar yadda a bayyana a jihar Katsina ga bayanai nan wanda suka gwada gwamnati ta gaza. Abin da ya kamata a tashi a fuskanci gaskiya, mallam shi ta ya koyar da akwai matsala. In aka yadda kila a yi ƙara tashi tsaye, don akwai bayanan da aka yi ta yi baya wanda suka yi ta gwada cewa ba amma yadda da matsalar da muke ciki ba, sai kullun a tashi a ce ma PDP ta yi kaza, PDP ta yi kaza, lokaci ne
yanzu. Kama na san cikin shekarar da ta gabata can wajen tsakiya haka nan, najin wajen watan Satumba aka shiri na sasanci wanda shi mai girma Gabna Right Honorable Aminu Bello Basari ya shiga dawa, aka je aka kira wa'annan shugabannin su aka tattauna da su, an sami sassauci na dan wani lokaci, ba a sami harhare ba ko kuma salwantar dukiya. Daga baya abin ya bijiro kuma kamar ma ba a tabbayi ba, shin ya aka haihu a ragaya?
To mallam Sani, kila shi shugaban jami'ar adawa ya manta cikin bayanin da yayi, ya ce lokacin gwamnatin PDP abinda aka sani satan shanu. Mallam Salisu, Goodluck na nan garin yana campaign na ƙasa, aka halba mutum 134 a faskari, kila in ka manta tarihi ba zai manta ba. Mu gwamnatin APC da kake magana, mu dama tun da muka shigo tun 2016 da sulhu muka shigo, ka manta sulhun wannan da aka shiga shi shine na biyu. A 2015 da muka shigo, ai mun shigo 20, in ka dauki 29 May aka rantsar da sabon gwamnati, kafin ai taking up 2015 aka shigo sabon gwamnati, shekara shi kenan, da shekara 5 ne kenan, shekara 5. In ka dauka ka shigo gwamnati 2015 a watan 5, watan 6 watan 7 muna shiga 2016 da muka fara sulhu, saboda dama mun shigo da wannan kwantan miyar baren da yace ana cin tura ita. Saboda haka tun da muka shigo gwamnatin APC dama muna shigowa tashin farko, because a wannan lokacin ma babu wani shiri da aka yi, babu makaman da za a iya tunkarin waɗannan mutanen da su, saboda an riga an yi sake a baya. sun tarin miyagun makamai ta hanyoyin da duka suke. Ina so in tabbatar maka da in baccin da Allah subhanahu wataala ya taimake mu ga watan AP ta rufe wannan bodojin da ake shigowa da kai yanzu. Waɗannan mutanen da suke gudu yanzu ana tunanin Allah da an kusa cin karfin su. Wallahi da ba inda za su je. Ka san mutanen ne sun shigo har suna da rocket launchers. So mutum da watan AP ta shigo dama mun shigo da sulhu muka shigo. Sannan idan mutane za su iya ganewa ita gwamnatin tarayya wanda ita ke da haƙƙin kawo tsaron nan ɗan sanda da sojoji da duk wani jami'in tsaro yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne. Tambayar farko da zaka fara yi shi mai girma shugaban ƙasar tarayya da ya zo yaya ya iske ɓangaren tsaro a ƙasar jiragen yaƙi ne wani iske sojoji ƙasa ne wani iske wanda aka yi rekrutin wasu irin makamai ke da kai bikas ai ba za ka ɗauki kawai don ka shiga shugaban ƙasa kawai shikenan ba ka da gudun kana da soja sai ka tunkari mutanen da kila baka san irin ƙarfin su ba. So ina so ka sani dukkan ishu din magana an riga an buru bi ne tun baya a wancan shekaru da ake wanda gangan man fetur kowa ya san nawa take lokacin akwai kuɗi kasai lokacin ne ya kamata a ce an tattali kayan aiki akalla ba su sojan Najeriya yadda ya fi ce a sojojin ECOWAS bai halasta ma a ce an waye gari sojan Najeriya bai da kayan aiki karo yadda ban dutu amma haka muka zo muka iske kasai a wannan lokacin. So da muka shigo wannan gwamnati da wannan sulhu kamar yadda gaya maka an je an zanna an yi sulhu Allah subhanahu wa ta'ala aka samu tsawon lokaci ba ƙara samun irin wannan reaction din ba. Kamar kuma yadda muka bayani ai ita matsalai yadda ta taho in ka dauki yanzu munin ai access din Katsina da Zamfara kusan nan ne malaban wayannan mutanen.
To gaishe ku malamai, to wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara wacce kuma Allah ya kaimu mako na gaba za mu ci gaba da ita inda kuma za mu zo mu duba ya aka yi jihar Zamfara da ke makautaka da jihar Katsina ta samu nasarar samar da zaman lafiya a cikin jihar ta amma abin ya gagare ta Katsina din. Kuma me yasa shi gwamnatin jihar Katsina din ya bada kai buri ya hawaici shi ya gaji ya yakacin kokarinsa game da harkar tsaron nan kuma ta gagare shi. To yanzu sai mu yi muku bankwana daga nan a madadin su bakin namu wato shugaban jam'iyyar APC na jihar Katsina Alhaji Shittu Maslaha da kuma takwaransu na jam'iyyar PDP wato Alhaji Salisu Yusuf da kuma shi wanda ya gabatar da shirin sani Shu'aibu Malam Fashi tare da Grace Alheri Abdu da ta taimaka muka haɗa muku shirin muka kawo musu. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC. Sai anjima.